A taron mala baran da ya kira reshen hukumar ta UNHCHR ko HCDH mai ofishi a birnin Yamai ya yi bayani akan muhimman abubuwan da suka wakana a Niger a tsakanin 1 ga watan Satumba zuwa 31 ga watan Disambar 2022. Omar Kebiu Kalame shi ne wakilin wannan hukuma.
UNHCHR Niger a enregistré 351 cas de violation et d'atteinte aux droits de l'homme.
Yace a wannan ɗan tsakani HCDH ta yi rajistar abubuwan toye haƙƙin ɗan adam kimanin 351, kuma ta'asa 349 daga cikinsu ƙungiyoyin ta'addanci ne ke da alhakin aikata su, waɗanda suka haɗa da SEM da AEJS, inda suka hallaka mutane aƙalla 104, sannan suka sace wasu 167 yayin da suka raunata fararen hula 50, suka kuma aikata fyaɗe sau biyu tare da yin ƙwace sau 28, inda suka kora dubun dubatar dabbobi da ƙwacewa al'umma miliyoyin sefa. Kuma a daidai wannan lokaci, tashin hankalin da ake fama da shi ya yi sanadin rufe makarantu 240 a gundumar Tera ta jihar Tilaberi, kuma yake mahukunta sun kafa cibiyoyin musamman domin karantar da yaran yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga. Haka kuma an gano jami'an tsaro da take haƙƙin ɗan adam sau biyu a wannan yanki, kamar yadda kuma bayanai ke nunin yadda hukumomi suka ƙarfafa matakai domin tabbatar da tsaro.
Soit 0,56% sont attribuables aux forces de défense de sécurité.
A ci gaban bayanan da ta tattara, hukumar HCDH ta ce binciken da ta aiwatar abu ne da ke shafar wani bangare na yankunan wannan ƙasa sakamakon rashin wakilai a wurare da dama. Amma kuma irin ababen da rahoton ya kunsa manuniya ce kan halin cin zarafin da jama'a ke fuskanta a faɗin Niger. To koya kungiyoyin kare haƙƙin jama'a a nan cikin gida ke cewa game da wannan rahoto? Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Voix des Sans Voix.
Talakawa da gwamnati na Niger ba shi yiwuwa su ɗauki wannan rahoto da hannu biyu ko a bashi mahimmancin da ya kamata, duk da tana hukuma ta Majalisar Ɗinkin Duniya na reshen Niger, sai ta samu ta yi larwai duka jahohi waɗanda wannan abin ya shafa. Cewa ba ta samu ba wakilanta sun ka zo wasu jahohi sun ka yi larwai shi ne ya kawo rauni a cikin wannan rahoton. Kowa ya san ɗan ta'adda ya shibka aƙida ta yana bisa ga tauye haƙƙin ɗan adam wanda ke kashe mutum, ya kore shi, ya hana mai boko, ya hana mai zuwa likita.
A shekarar 2019 ne aka ci mai yarjejeniya a tsakanin Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatocin ƙasashe akan maganar fitar da rahoto a kowane wata uku game da halin da 'yancin ɗan adam ke ciki a ƙasashen da suka yi na'am da wannan sabuwar tafiya ta neman inganta yanayin 'yancin ɗan adam. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.